More music at parrotvibes.com.
Wasu na bautan Allah, wasu na bautan Almasihu. Kai daidai ko kar kai daidai ka hadu da Isra'ilu. Babibu. Ni ke zara ran kidan wallahi ka ce Isra'ilu. Suka ce waye sarkin wakan, nace su damba naziru. Su baba Atiku, masu kudi ne kai a garin ku.
Farko ina burin gida, na biyu ina burin mota, na uku ina burin mata lafiya.
Bata budi bata, bata budi bata.
What's my boy?
Bata budi bata, ta zo bata budi bata.
What's wobi?
Bata budi bata, bata budi bata.
Yeah yeah.
Bata budi bata, ta zo bata budi bata.
Wallahi dan ku basu ashana, mun zo nan ne domin mu shana. Kedi gel fevo kunama, mun harbe su sun kasara ma. Banyan gobe yara kanana, na balaga daga ganin alama. Ko wani da na da Obama, America suna da Obama. Na yi goda yo banki, kifi no sabi, sojoji cikin kaki. Na yi goda yo banki, kifi no sabi, sojoji cikin kaki. Bamusu da baba, bamusu da mama, bamusu da ni, bamusu da baba, bamusu da mama, bamusu da ni. Bata budi bata, bata budi bata. Bata budi bata, inta zo bata budi bata. Bata budi bata, bata budi bata. Bata budi bata, bata budi bata.
Bata kudi bata, to ba fe gba dollar ma gba pata. Mami, agreement is agreement, please don't joke with my pom pom percent. But inside everything that they done, abori jaguar ni olowo gede. Oba go carry me reach 20 points, so ya tori osi me mo lo shi money points. Olonwa, I be the dende, kabebasi, she le gova, ire koba, she like oda, apori kula, I do shisha, don you love me da, she for one corner with mami shula. Timbati ribaka, bobara mi ashi agaga.
Now you go tie your banki. If you no sabi, so joji chicken kaki. Now you go tie your banki. If you no sabi, so joji chicken kaki.